عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقلة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفوكو قديا تقارى تبتع الله سبحانه وتعالى وانديك قدر وكومي واندتين قدر وسنه إبام إيقان حقوة أديدي وانا اللوكة دومنتي فارا وانا ندورة من البركة وداك إيما لقبيدة اليوم العلمي في شرح نظم مثلث القطب kamar yadda bayani ya gabata daga bakin Mala Abubakar cewa ga yanda daurar zata kasance insha Allah ta'ala da farko muna beka i'tizari da neman afuwa ga yan uwa duba da cewa nuskar da aka bada taswiri kamar bai hoto ba yanda ya kamata saboda yanayin photocopy da aka yi to kuma har ga an yi shi ba a yi wannan ishi ba insha Allah ta'ala wannan daura insha Allah ta'ala kamar yanda Mala Abubakar ya bayani cewa da yanda za ta kasance muna so a yi kokari cikin ikon Allah a ce an kammala wannan littafi a wuni guda za a yi kokari a ga an takaita sharhi domin a samu dai a kammala insha Allah ta'ala idan ana magana akan ilimi da ya shahi musallafatul lughawiyya to ana yin magana ne akan ɗaya daga cikin ilimi na larabci masu muhimmanci malamai suke cewa al-ulumul arabiyya ilimi na larabci suna da yawa amma akwai guda hudu waɗanda suka yi kowanne muhimmanci shine ɗaya daga cikin su wannan ilmul musallasat yana yin magana akan shi shine ilmul lugha al-mu'jamiyya akwai ilmul lugha al-mu'jamiyya akwai ilimi na nahwu akwai ilimi na sarfu akwai ilimi na balaga malamai suka ce abun da yasa waɗannan ilmummuka suka yi muhimmanci saboda ita lugha ta larabci ta kasu gida biyu imma ya zamanto mufaradat ne shine kalmomi ɗaiɗaiku ko kuma ya zamanto jumal ne al-mufaradat kalmomi na larabci mufaradat ana kallon su ta hanya gida biyu ta huska guda biyu ana kallon su ta huskal ma'anarsu ko kuma ta huskal yanda aka gina wannan kalmar ilimin da yake magana akan lugha ta larabci ta hanyar ma'ana shine ilmul lugha al-mu'jamiyya kenan shine ilimin da musallasat yake magana akan shi shine ma'anar kalmomin larabci kalma kaza mi sunanta a larabci wasu ma'anoni ta kumsha ilimin da yake magana akan kalma ta larabci ta hanyar ma'anarta ta hanyar mabna ta hanyar yanda aka gina wannan kalmar shine ilimi na sarf yana magana akan yanda aka gina wannan kalmar yanda aka gina ta ya dace da yanda larabawa suke gina zancensu idan suna yin magana a hakanan ita ma jumla ta larabci ita ma ana kallanta ta hanya ta huska guda biyu ita ma ta huskal ma'ana ko kuma ta huskal mabna ilimin da yake magana akan yake kallon jumla ta larabci ta hanyar ma'anarta shine ilimi na balaga yana magana yana kallon jumla ta larabci ta hanyar ma'ana wannan jumlar da aka gina ta da kuma yanda ta dace da yanayin halin da aka faɗe ta ilimin kuma da yake magana akan yake kallon jumla ta larabci ta hanyar mabna shine ilimin na nahwu yana kallon jumla ta larabci ta hanyar yanda aka gina ta wannan jumlar yanda aka gina ta jumla ce sahiha ko kuma ba sahiha bace to wayannan sune ilimi na larabci waɗanda suka yi kowasu ilimummuka na larabci muhimmanci kuma wannan idan muka kalla su ne waɗanda galibi suke da alaƙa ta hanyar nusus na alqur'ani, nusus na alqur'ani ko kuma nusus na sunna ko kuma nusus na waqoqi, sawa'un waqoqi na jahiliya ko kuma waqoqi wanda ba na jahiliya ba. Amma shi ilimi na almusallasat, ilimi da yake magana akan musallasatul lugawiyya, malamai suke cewa shi kamar ilimi ne wanda yake magana akan kalma ɗaya ta larabci wadda za a wajen rubuta ta, rubutunta da yanda aka gina ta da adadin kalmomin zai zama ɗaya ne wajen rubutu, amma kuma wajen ɗora musu harka, wajen ɗora musu wasali ake samun bambanci. Hey, zamanto kamar in aka ce misali kalma ta mushaf, zata a ce kalma ta a ce ana tana iya zawa akan mushaf da fataha, zata iya zawa akan mishaf da kasara, zata iya zawa akan mushaf da damma. Malamai suka ce abinda ake nihi da ilimi na almusallasat kamar yadda muka ce malamai sun yi ta'arifin shi kamar ta'arifi na alqutub, yake cewa ismun yurafil kalimati wahida, suna ne wanda a kalmar shi ake ganin suna ne ɗaya, sai ke cewa amma sai a yi ta'arifin shi a kan huskoki guda uku kamar yadda muka ce. Haka nan wani malami yake cewa mattafaqat auzanuhu wa ta'adalat aqsamuhu wa lam yakhtalif illa fi harka, shine wanda wazanin shi shine wazani na sarfu, ya zamanto yayi ittifaqi, sannan kuma adadin kalmomin ko adadin haruffan da aka samu bisa rage ba akan na harko ko na biyu. Yake cewa bai saba ba, ko shi wannan sunan bai saba ba, kawai sai ta hanyar harka, ta hanyar wasali da ake dora mishi, shine kamar yanda muka ce kamar kalma ta mushaf. Malamai suke cewa almusallasat ya kaskashi gida biyu, almusallasatul lugawiyya, kalma ɗaya mai huskoki guda uku to sun kaskashi biyu. Akwai wanda akwai almusallasat muttafiqatul ma'ana, akwai musallasat inda ana iya suna iya suna ne ko har ko fi'ili ne yana daukan harkoki guda uku, amma kuma ya zamanto ma'anar shi ɗaya ce, shine kamar kalma ta almusahaf. Mushaf in ka dauka an ka ce mushaf ko mishaf ko mushaf, to duka ma'anar shi ɗaya ce ta huskan ma'ana, amma kuma yana iya daukan kalmomi, yana iya daukan harkoki guda uku. Kinan wannan shine almusallasat muttafiqatul ma'ana. Akwai kuma almusallasat mukhtalifatul ma'ana, wanda shi kuma kalma ce wadda ta dau harkoki guda uku, ta dau harakat guda uku, amma kuma ta saba wajen ma'ana. Kamar irin kalma ta al'addu, zai iya zawa al'addu, zai iya zawa al'iddu, zai iya zawa al'uddu. Idan ya zamanto al'addu shine kamar tamna abu ko tiza abu ko riƙe abu da haƙori, misali alqur'ani yake cewa wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ranar da zalimi zai tiza yatsar shi saboda nadama. Haka nan manzo Allah a hadisi yake cewa da yake magana akan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa, yake cewa addu alaiha bin nawajid, ku rike wannan sunna da hirarunku, mana ku tamna ta ku rike ta. Kaga wannan al'addu kenan da fataha. In ya zamanto al'iddu da kasara shine ma'anar shi mutum wanda yake da wayo, shine ad-dahiya. Wani mawaki yake cewa ahadithu min adin wa juhum janna ijummatan, yake cewa yuntiju hal iddani zaidun wa dagal, yake cewa an kana so ka samu labari na adawa da juhum, to kaje wajen masu wayo guda biyu, masu kayan hankali guda biyu, shine zaidu da abdul. Amma ya zamanto kuma al'uddu, to shine ma'anar wani wata me ake cewa kamar wani tsoho wanda aka shibka shi. To kaga almusallasa sun kashkashi biyu, akwai almuttafiqatul ma'ana wadda ma'anarsu ta dace, ma'anar shi ɗaya ce, amma kuma zai iya ɗaukar harkoki guda uku tare da ittifaqi wajen ma'ana. Akwai kuma mukhtalifu al-ma'ana ko mukhtalifatu al-ma'ana, wanda ma'anar shi daban-daban ce tare kuma da kuma caccanzawar harka. Malamai suke cewa shi wannan ilimi na al-musallasat an fara rubutu a cikin shi tun a ƙarni na biyu, ƙarshen ƙarni na biyu, harkon ƙarni na uku. Wanda ya fara rubutu a cikin shi shine Qutb,
shi wannan malami wanda aka nazzama wannan littafin nashi Qutuf, wanda sunan shi Muhammad ibn al-Mustanir, ɗaya daga cikin almajirai ne na Sibawayhi. Sibawayhi babban malami na nahwu, ko a ce ma wanda ya dora ilimin nahwu, to almajirin shi ne shine ya fara rubutu akan wannan fanni, ma'ana ya bude ma mutane ido akan wannan fanni na al-musallasat. Shine aka kalma ɗaya da take daukan huskoki guda uku. Shi wannan Qutuhu, sunan shi Muhammad Abu Ali Muhammad ibn al-Mustanir, malamai suka ce an sa mushi Qutuhu ne, shi malamin shi Sibawayhi shine ya ambace shi da suna Qutuhu. Abin da yasa ya sa mushi da suna Qutuhu, saboda malami ne wanda yake da kwadai kwarai da gaske wajen neman ilimi, yana yin sabko ya zo kofar gidan malamin shi ya zauna. Daga Sibawayhi ya bude gida, to shine zai fara haduwa da shi, sai ya ce mushi ma anta illa Qutuhu, lalle ina gani kai ba wani bane sai irin mutanen da suke zauwa da dare, wanda yake kawai zuwa da dare ba a san ba da shi. To saboda wannan kwadai na ilimi nashi, to shi wannan littafi nashi shine farkon littafi wanda aka rubuta. Dan haka shi yasa malamai da suka zo bayan shi suka kula da wannan littafi nashi, wajen nazzama shi shine a waka shi, ko wajen a yi mushi sharhi, ko wajen a mushi istidraki shine a kawo abin da bai kawo ba, ko wajen a yi mushi naqadi. Daga cikin wa'inda suka nazzama wannan littafi na Qutuhu shine akwai Sadiduddin, akwai ɗaya daga cikin malamai shine Sadiduddin, ya waka wannan littafi na Sibawayhi na Qutuhu afwan a matsayin wake, da kuma shi wannan malami Abdulaziz Al-Maghribi. Daga cikin kuma wanda suka yi sharhin wannan littafi na Qutuhu shine akwai irin su Al-Fayyuz Abadi, ɗaya daga cikin malaman lugha, da kuma irin su Zakariya Al-Ansari, ɗaya daga cikin manyan malamai a garin Misr. Daga cikin bayan Sibawayhi, bayan Qutuhu an samu malamai wanda suka zo bayan shi, wanda suka ci gaba da rubutu akan wannan fanni. Kamar yadda muka sani, kowane irin fanni in za a fara rubutu, in aka ce haukon littafin da aka yi a cikin wannan fanni, to dole ne wannan littafi ba za a same shi ba ya kawo dukkan abin da ake so. Ɗabi'a ce dukkan abin da za a ce maka shi ne za a fara yi da hauko, to dole ne za a iya barin wasu abubuwa, dole ne akwai abubuwan da ba a kawo. To su kuma wanda za su zo baya, to sai su zo su kawo abin da wanda suka zo daga hauko ba su kawo shi ba. To da haka aka samu malamai wanda suka zo bayan Qutuhu suka yi rubutu akan abin da ya shahi wannan fanni, kamar irin su Abu Ishaq Az-Zujaj, ɗaya daga cikin malaman nahwu, kamar irin su Ibn Sid, ɗaya daga cikin shi ma dai malamai na nahwu, kamar irin su Ibn Malik, ɗaya daga cikin malamai na nahwu wanda yake da littafi shahararre akan abin da ya sa ilimin nahwu shine Alfiya. Ibn Malik ya yi littafin shi mai suna Al-I'lam fi Tathlith Al-Kalam. Littafin shi Al-I'lam littafi ne shi ma a matsayin waƙe ya rubuta shi. Ya rubuta baiti 2280 shi yasa littafin Ibn Malik ya zamanto shi ne littafin da aka rihe wannan fanni da shi. Ma'ana duk wani wanda zai zo ya yi rubutu akan wannan fanni, to dole ne zai dogara akan abin da Ibn Malik ya rubuta, saboda kushan shi ne wanda wannan ilimi yana na a hannun shi har ya kai gaya. Wannan shi ma littafi na Ibn Malik an samu ɗaya daga cikin shanaqi, da ɗaya daga cikin mutanen Shinqit ya yi mushi sharhi kuma mai kyau. Kamar yadda muka sani, mutanen Shinqit su ne mutanen Mauritaniya. In dai abin da ya shahi, abin da ya kamata a ce ɗalibai ilimi su sani, in dai akan abin da ya shahi ilimi na lugha ko ilimi na usulul fiqh, to in malaman Shinqit suka yi rubutu, to lalle kamar ana itibar rubutunsu kusan rubutu ne wanda yake kawo, wanda yake hada komi da komi, saboda su mutane ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare musu ilimi, musamman ilimi na lugha ko ilimi na usulul fiqh. To shi yasa in suka yi ma littafi sharhi ko suka yi rubutu akan wani fanni, to ake ba a wadata da wannan rubutun nasu. Shi wannan malami wanda za mu karanta littafin shi shine Abdulaziz Al-Maghribi, wanda ya dau wannan littafi na Qutuhu ya nazzama shi, duk da shi yana ganin cewa sharhi ne ya mushi, ma'ana ya warware wani iskali, wani rutu da yake cikin wannan littafi. Wannan malami ɗaya ne daga cikin malaman Maghrib, asalin shi mutumin Maghrib ne, shine garin da ake cewa Maroc a yanzu, a cikin gari da ake cewa Fas, anan aka haife shi, anan ya fara yin karatu a wajen malaman da malaman magrib, malami ne kuma wanda yayi fice wajen abin da shahi ilimi na larabci da ilimi na alqur'ani musamman qira'at da ilimi na abin da ya shahi fiqh, yayi rubuce-rubuce akan abin da ya shahi ilimi na ulumul qur'an irin ilimi na larabci, yayi rubutu akan abin da ya shahi ilimi na fiqh da kuma wannan irin abin da ya shahi kamar nazami. Malami ne wanda ya rayu a nan da ƙarshe tashi ya koma yayi yawo kamar yadda wannan sunna ce ta magabata, in mutun yayi karatu a garin su to yana huta yaje ya haɗu da wasu malamai a sauran garuruwa, to ya tafi irin su Sham, yayi irin su Halab, irin su Halab, irin su Dimashq, daga ƙarshe kuma ya dawo ya zamna a Madina, ya tabbata hal ya Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi rayoshi a Madina, hal ma ake mishi laƙabi ake ce mishi Shaykhul Qurra'u, Shaykhul Qurra' bil Madina, shugaban makarantar alqur'ani a garin Madina. To wannan a takaice shine Abdul Aziz al-Maghribi. Wannan littafi nashi shima littafi ne wanda kwarai da gaske malamai sun bashi kulawa ta hanyar yi mishi sharhi, ta hanyar yi mishi ta'aliki. Daga cikin wanda suka yi mishi sharhi akwai ɗaya daga cikin malaman Shirqi, akwai kuma ɗaya daga cikin malaman Maghrib ma, akwai kuma wasu daga cikin malaman wanda suka yi sharhi ga wannan littafi. Kenan wannan a takaice abin da ya shahi shi wannan malami da littafin shi. Amma da yake cewa farkon wannan littafi bismillahir rahmanir rahim, mala yake cewa da sunan Allah mai rahma mai jin kai, mala yake cewa hamdan libari'il anam, mala yake cewa hamdan libari'il anam, godiya godiya ta tabbata ga ubangijin talakai, hamdan ai ma'ana ahmaduhu hamdan, ina yaban Allah yabo, maf'ulun li ajli ko ati maf'ulul mutlaq ne wanda aka shahi fi'ilin shi ai ahmaduhu hamdan, ina yaban shi, ma'ana dai ina kai gaya wajen yaban Allah subhanahu wa ta'ala, shine libari'il anam ga mahalicin halitta. Al-bari'u ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yake cewa huwal khaliq huwal minan huwal bari'u huwal khaliq wal bari'u al-musawwir, ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Malaka cewa al-anam mahalicin halitta, malaka cewa summa salatu wassalam, sannan ina yin salati ga aminci ga ina yin salati ga aminci, malaka cewa mana hafidhu al-hamam, malaka ce matuƙar dai kurciya ko kace tattabara tana yin kuka a saman wata itaciya, ina yin wannan salati ne ala rasulil arabi, game da manzo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-arabi balarabi, malaka cewa mana hafidhu al-hamam, malai mawaka suna amfani da kukan kurciya wajen sifanta wata hala da suke, idan mutum ya zamanto yana hala ta farin ciki to sai ya sifanta wannan kukan na kurciya ko na tattabara ta hanyar wani abun farin ciki, idan kuma yana cikin bakin ciki sai ya sifanta wannan kukan ta hanyar bakin ciki. Shi yasa za ka ga da yawa daga cikin mawaka suna amfani da irin da kukan kurciya wajen sifanta wata hala da suke. Malaka cewa fi dawhil hafi dawhi, ad-dawh ismu jinsi ne na ash-shajara, suna yana jinsi na shajara, wata bishiya ko wata itaciya babba ita ce addaw. Malaka yake cewa ala rasulil arabi, ina yin salatin wannan ga manzo al-arabi balarabi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga dangane daga iyan annabi isko zuriya ta annabi isma'il alaihi salam, wanda kuma yana daga cikin laraba wa'inda yake wanda ake cema al-arabul musta'riba, maliman nasaba suna kasa kabila ta laraba ko nasaba ta laraba gida kashi gida uku, akwai wanda ake cema al-arabul ba'ida sune irin kamar samudawa da adawa da sauransu, akwai kuma al-arabul ariba to suna ake cewa sune asalin larabawa, sune wa'inda suke zama a irin yanki na Yemen da kuma wani yanki na jazirar Larabawa, wanda su suna danganuwa zuwa Qahtan, sune ake cema al-Qahtaniyun. Akwai kuma al-arabul musta'riba sune wanda su asalin su ba Laraba ne amma sun cakuɗu da Larabawa ta hanyar zamantakewa ta hanyar lugha, ƙarshe su ma suka zama Larabawa kamar annabi Isma'il alaihi salam, shi asalin shi ba Balarabe bane amma dalilin a hijira da mahaifiyar shi da annabi Ibrahim da ya hijira ya dawo ya aje iyalan shi a Makka, wanda kuma anan Annabi Isma'il ya tashi hayya a wuri wanda suke Larabawa ne. Daga nan to shikenan shi ma ya zama Balarabi ne, to sune ake cewa al-Arab al-Musta'rib. To Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana danganuwa zuwa zuriya ta Annabi Isma'il, wanda sune ake cewa al-Adnaniyun, wanda su al-Adnaniyun daga kabila ta, ko a ce daga zuriya ta Adnan, wanda kuma a cikin su ne aka samu Kinana, aka samu Qurayshawa, aka samu Bani Hashim, wanda kuma aka samu Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi yasa wani mawaki yake cewa al-Arab qahtanu thumma adnanu والآية وكتوا ما بينهم نسب وأزمان فالقحطانيون أصل العرب والمستعربون بنو عدنان ما لكتوا وآله إنا كما سلاتي قيلن جنم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه كما سحبا من زن الله صلى الله عليه وسلم ومن تلا من حزبه كما وندي بيو باينسو دكوت تاوى دكتكين جماعة كما زن الله وندسك بسبيله fi hubbi, wanda suka bi hanyar manzon Allah da sahabbai fi hubbihi, wajen soyayya ba kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaka cewa alama marril hiqabi abusa shudewa ta zamani. Alhiqab jam'i ne na alhiqba. Alhiqba shine wani wata mudda ta zamani, wani lokaci na zamani shine ake cewa hiqba. Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi a Qur'ani game da ɗan wuta, labisina fiha ahqaba, za su zamna a cikin wuta wani zamani, wasu zamanna. Shi yasa wani malami da ya littafi sai da samu shi hiqbatun min at-tarikh, wani zamani daga cikin tarihi. Malaka cewa wa ba'du, bayan haka, bayan bismillah da salatin annabi. Lafazina wa ba'du, malamai suna tattaunawa cewa wane ne wanda ya fara amfani da kalma ta ko jumla ta wa ba'du bayan zai fara zance. Ana cewa Annabi Dawud alaihi salam, wasu suna cewa Annabi Yaqub, wasu suna faɗin cewa wasu ma wanda ba su ba. Amma abinda malamai suke rinjayewa suke cewa shine Annabi Dawud alaihi salam shine hukun wanda ya fara amfani da kalma ta wa ba'du. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a Qur'ani, Allah yake cewa wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab, Allah ya ce mun bashi hikima da kuma rabewa wajen magana. Malamai suke cewa wai shine in zai magana yana cewa wa ba'du, sannan hadin kalma ta wa ba'du ko amma ba'du sunna ce, ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An rawaito hadisi daga wajen sama da sahabi 30, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to yana bude magana in zai yi khutba ta juma'a, ko in zai yi khutba tsari'a, ko in zai aika wasiqu da yake aikawa birane, yana bude wannan kalma ta wa ba'du. Amma abinda aka rawaito daga manzo Allah shine amma ba'du, cewa amma ba'du, ba rawaito ba daga manzo Allah cewa wa ba'du ko kuma summa amma ba'du. Abinda ya tabbata shine amma ba'du, bayan haka. Malaka cewa to bayan haka, bayan bismillah da salatin annabi. Malaka suke cewa ita wa ba'du ana hadin ta ne saboda a fadakar da wanda suke saurara, dan a juyo hankali. Wani lokaci idan mutun ya bude kara, ya bude bayani, zai fara bayani, zaka samu wani lokaci mutane hankalinsu a wani waje, ko ana ta magana, ko wani ma hankalin shi ba a wajen ba. To daga mai magana ya ce bayan haka, to dole ne kowa ya juye shi, to me zai biyo bayan wannan? To shine malaka cewa wa ba'du, bayan bismillah da sunatu annabi. Malaka cewa fal qasd bima aradtuhu, malaka cewa nihi, cikin abin da nayi nihi in yi shi ko in yi shi game da wannan rubutu da nake, shine sharhan, zan yi sharhi ne. Kaga kenan, anan zamu gane ashe shi dai wannan nazamin so ne yake yin sharhi, amma kuma ya kawo shi a siga ta waƙe. Yake cewa sharhan, sharhi ne zan yi, lima qad kana qablu nizma, da abin da ya zamanto kafin haka an nazama shi. Ma'ana dama littahin an mushi nazami, kamar yadda muka ce ɗaya daga cikin sadiduddin ya nazama shi da wani shi ma kafin shi wannan malamin. Sai yake cewa musallasan liqutubi, abin da zan yi sharhin shi, wanda kuma dama an nazama shi, shine musallas, littahi na musallas na al-Qutub, wanda shine Muhammad ibn al-Mustanib. Malaka yake cewa muqaddiman, hanyar da zan bi wajen rubuta wannan sharhi, yake cewa muqaddiman fathan, zan fara gabatar da harka ta fataha, bayan fataha kasrin, sai in kawo kenan, zai fara kawo lafazi ko suna ko fi'ili, zai fara amfani da wanda yake mai fataha, sannan kuma sunan da zai fara da kasara, sannan kuma sunan da zai fara da damma. Kenan shi zai fara amfani da fataha, sannan kasara, sannan damma. Malamai suka ce saboda ita kasara ita ce akhaful harka, ita ce mafi saukin harka wajen wadi, batta da kawo wahala da ka ce a to shi yasa malamai suka ce aka suke farawa da ita. Kenan kaga in ka dauki kalma ta aljinna, kenan in zai kawo musallas din ta zai ce aljinna, a afwan sai zai fara cewa aljanna, sannan ya ce aljinna, sannan ya ce aljunna. Yake cewa wa hakaza alal wila, yake cewa fa damma, yake cewa zan kawo kasara sannan damma musjala, haka zan zo da su a tsari a sajjale. Malik cewa wa hakaza alal wila, haka kuma zan kawo su a jere, bayan fataha bayan kasara, bayan fataha kasara damma. Malik cewa nazman alal tarati, haka zan kawo su a jere, ina nazzama su akan jirantawa. Malik cewa samaituhu, sai na ambace shi da suna al-murith li mushkil al-muthallath, kaga shi sunan wannan nazmin nashi al-murith li mushkil al-muthallath. Malik cewa min gairi ma tarayyusun, ba tare da wani jinkiri ba, kawai zan shiga bayani akan wannan abin da ya shafi ilimi. Malik cewa da haka kai mai saurayi ko kai mai karatu, fa fuz karabauta dinai lil arabi, da samun karabauta da samun bukatarka. Al-arab shine al-haja, shine bukata. Allah yake fadi a cikin Al-Qur'ani, annabi Musa da Allah ya tambaye shi, wa matlaka bi meka ya Musa, qala hiya asaya atawakkawu alaiha wa ahushu biha ala gani, sai ke cewa waliya fiha ma'arib ukra, sannan ina da wasu bukatu da nake yi na daban da wannan sanda. Haka nan Allah yake fadi awittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali. Malik yake cewa dan haka fafuz karabauta binil arabi, da samun bukatarka. Sai malam ya fara da lafazina al-ghamru. Malam yake cewa fal-ghamru ma'un ghaz, ma'un ghazwa, wal-ghimru hiqdun sutira, wal-ghumru dhu jahalin sara fihi wa lam yujarribi. Malam yake cewa fal-ghamru, lafazina al-ghamru, abinda ake nihi shine ma'un ghazwa, ruwa mai yawa. Ruwa mai yawa shine al-ghamru. Sai malam yake cewa wal-gimru, shi kuma nafazi na al-gimru da fataha, hiqdun sutira, shine al-hiqd. Al-hiqd tana iya cewa keta ko kyashi, abinda yasa yace sutira, wanda aka boye shi, saboda shi al-gimru suke cewa idmarul adawati wa intizari fursatiha, yake cewa kamar malamai suke cewa shine boye wata adawa, mutum yayi jiran lokacin da zai zo ya rama. To shine dai kana iya ce mushi al-gillu ko al-hiqdu, shine keta ko kyashi. Malai yake cewa wal-gumru, lafazina kuma al-gumru, shi kuma abin da ake nihi da shi kenan al-gumru bid-damma, zu jahalin sara, shine ma'abucin jahilci, wanda sara fihi, yayi tahiya a cikin wannan jahilcin nashi, walam yujarribi, ba tare da ya jarraba al'amura ba. Wannan kenan kalma ta al-ghamru, ko suna na al-ghamru, in ka dauke shi da harkat guda uku, idan ya zamanto da fataha ne ma'un ghazwa, ruwa mai yawa. Wal-ghimru shi kuma hiqdun sutira, shine kyashi. Al-ghamru kuma shine wanda muske cewa man lam yujarribul umura, wanda bai jarraba al'amura, kawai wanda ba shi da khibra, wanda ba shi da wayewa ta yau da gobe. Wannan kalma ta, ko wannan suna na al-ghumru, ko wannan kalma ta al-ghumru, in ka dauke ta duka, ma'anarta tana kewayawa ne abin da ya shahi al-kasara wa taghdiyatu wal hiqdu wal jahlu, shine yawa ko kuma rihi abu, ko kuma kyashi ko jahilci. Wannan kuma ta zo a cikin al-Qur'ani a wajeje daban-daban. Allah yake cewa fadhuhum fi ghamratihim, fadhuhum fi ghamratihim hatta hin, ko Allah yake cewa ka bar su cikin rudewarsu, ko cikin rashin sanin su, har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai kama su. Walau tara izu zalimuna fi ghamratil maut, Allah yake fadi a cikin Al-Qur'ani. Malik yake cewa sai lafazi na gaba assalam. Malik yake cewa tahiyatul mar'i salam, wasmul hijarati silam, wal'iqu fil kaffi sulam, rawahu fi lafzin nabi. Malik yake cewa tahiyatul mar'i salam, gaisuwa ta mutum wanda zaka yi mishi ne salam, ma'ana kawai so yake ce gaisuwa, lafazi da ake amfani da shi wajen gaisuwa shine assalam ko assalamu alaikum, tahiyyatuhum fiha salam, Allah yake cewa kenan wannan assalam bil fataha yana nihin gaisuwa. A wasmul hijarati kuma yake cewa sunan dutse kuma assalam, assalam shine assalam kenan sunan, sunaye daga cikin sunayen dutse jam'u salima. A shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yake magana akan gaisuwa, idan Yahuda suka muku gaisuwa suka gaida ku, to kakku maida musu ku ce kawai wa alaikum ko alaikum, saboda su suna cewa assalamu ko su ce assalamu alaikum, suna cewa duwatsuna na wuta su tabbata a gare ku. To manzo Allah ya ce in sun muku kakku ce musu wa alaikum, sai a ku ce kawai wa alaikum ko alaikum. Kai malaka ta wal'iqu fi kai wal'iqu fil kaffi, jijiya da take jikin tahim mutun ana kiranta assalam. Assalam suna ne na gaba, gaba amma bai zo ba da suna, bai zo ba da suna da siga ta assalam. Abin da yazo shine assalama ko sulama, kamar yanda yazo a hadisin Abi Huraira, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, manzalaka ta duk wata gaba ta mutun to akwai ladan sadaka a tare da ita. Himalaya ce ga hufi lafazin nabi, an rawaito shi a cikin lafazin manzo Allah, mana wanda aka rawaito daga cikin lafazin manzo Allah shine assalam, ba wai shine assalama ba assalam ba. Malaka cewa ammal hadithu fal kalam wal juhu fil mar'il kilam wal mawdi'u sulbul kulam lil yubsi wat tasallubi. Malaka cewa ammal hadithu, amma kaga zance sunan shi al-kalam bil fatha, al-kalam shine zance kamar yanda muka sani, wal juhu fil mar'i, amma ciwo ko rauni a jikin mutum shine al-kilam, wal mawdi'u sulb, waje kuma da yake da hako, waje mai hako shi kuma al-kulam. Sai yake cewa lil yubsi, wannan haƙon waje ne wanda ya bushe ko kuma waje ne mai haƙo, da duk waje mai haƙo shine al-kulam. Al-kulam a sadidi ne yake cewa bil fathi, bil fathi qawlun yufhamu wa bil kasri juhun mu'limu wa bid dammi aghdun tubramu li shiddati at-tasallubi. In yazo da fataha to magana ce wanda ake fahimta da shine al-kalam, in yazo kuma da kasara shine rauni ko ciwo, in yazo kuma da damma shine waje mai hako ko kace kasa mai hako. Al-kulam yazo a hadisin manzala da yake cewa ma min maklumin yukalamu fi sabilillahi illa jaa yawmal qiyamah, babu wani wanda za a yi mishi rauni ko za a yi mishi ciwo, to face indi a jihadi ne, to face sai yazo da wannan rauni kamar rannan ne yazo wannan raunin, launin raunin rauni launi ne na jini, amma kuma iskar shi iska ce ta almiski. Wannan karama ce wanda aka yi ma mujahidai, hadisin Abi Huraira a cikin sahihaini. Malaka yake cewa al-harratul hijara wal hirratul harara. Malaka yake cewa al-harratul hijara, al-harra da fataha shine al-hijara, shine dutse. Mala yace wal hirratul harara, amma al hirra bil kasr shine al harara, tsananin zahi. Mala yace wal hurra, amma kuma amma al hurra da fat da damma, al mukhtara ita ce zababbiya, shi tace kamar biya. Al hurra min muhsanatil arabi, wannan yana daga cikin kyautatawa ta laga, ko kaka ce yana daga cikin muhsanat wanda suke katangaggu daga cikin larabawa, amma ba wai sai laraba ba, haka ce al-hurra kawai diyama ce. Malam yake cewa al-harratul hijara, al-harra shine al-hijara, al-hijara suke cewa ana kiranta al-harra ne idan ya zamanto dutse ne wanda yake baki-baki, dutse baki shine ake kira al-harra, duwatsuna ne wanda zaka same su kasashen laraba kamar irin Makka da Madina, shi yasa a Madina akwai wajen da ake cewa al-harra, to ne zaka ji zaka ga dutse ne wanda yake baki-baki kamar akwai wata kasa-kasa a kan shi, shi yasa suke cewa audun zatu hijaratun sauda, kasa ce wadda take da duwatsuna baƙaƙe a kanta. Al-hura kuma ma'ruf shine wanda take iya kishi yake nan baiwa. Mala yake cewa al-halmu thaqbun fil adim wal hilmu min khuluqil karim wal hulmu fin nawmin na'im bisidqi aw bil kadhib. Mala yake cewa al-halmu da fataha thaqbun fil adim wata kofa ce ko tilla a jikin fata jimammiya. Wal hilmu da kasara yake cewa min khuluqil karim, al hilmu kuma shine hankali da bi sannu sannu, hankali da bi sannu sannu. A wani mawaki nabiga yake cewa wala khayra fi hilmin idha lam yakul lahu bawadira tahmi safahu an yukaddara an yukaddara. Babu alkhairi ga dukkan haƙurra hankalin da ko hankali ko bi sannu sannu wanda in ba shi da wasu abubuwa wanda za su tace ka sasahana shi ya gurɓata. Kaga alhilmu kenan, hankali da bi sannu sannu. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta annabi Ibrahim, inna Ibrahim la'awwahun halim. Annabi Ibrahim ya zamanto daga cikin masu kashin hankali, masu dattako, masu bi sannu sannu. Wal hulmu kuma fin nawmin na'im, al hulmu shi kuma a cikin barci na ni'ima. A cikin barci kawai maholki shine ma yarahu na'im, a cikin abinda mutum zai gani a cikin barci na maholki shine al hulmu bisidqi aw bil kadhibi, ta hanyar gaskatawa ko kuma ta hanyar karyatawa. Abinda mutum zai gani a maholki abu ne na gaske wanda zai ganshi a gaske ne, ko kuma dai kawai abu ne daga cikin mutum zai cikin dadin barci ne mutum zai yi shi. Malamai suka ce al-halmu abinda ake nihi da shi a asalin lugha shine naza'ul halama, ba saqafun fil adim ba, kamar yadda Ibn Malik ya ishara a cikin ilam. Al-halmu shine naza'ul halama. Al-halma wata tsutsa ce ko wani tabo ne da yake hutowa a jikin dabbobi kamar irin rafin ma. To cire wannan abun suka ce shine ake nihi da al-halmu, ba al-halmu ba ana nihin saqafun fil adim ba. Malik ya ce al-hulmu shi kuma abinda mutum zai gani a cikin barci shine al-hulmu, shine mafarki. Mafarki idan mafarki ne haka wani abinda mutum zai gani, galibi al-Qur'ani yana kiran shi al-manam, galibi Qur'ani yana kiran shi al-manam. Amma ko da mafarki wanda mutum zai gani haka ne, shi ma zo da kalma ta al-halmu. Amma dai wanda aka yi amfani da shi shine al-manam. Annabi wa mai yake wadi ya bunayi inni arafil manami anni azbahuka, ya kai dana na gani a cikin barci cewa zan yanka. Kaga wannan mawarki ne da aka kuma haka ya tabbata. Haka nan abinda mutum zai gani shi ma a cikin barci dalilin mawarki ko gagan barci shi ma ana kiran shi al-halmu. He zu da jam'i na ahlam. Wannan sarki na zamanin Annabi Yusuf dai mawarki ya ga wasu shanu guda bakwai da yazo yake tambayar su fassara mushi, su da busani ba sai suka ce qalu adghasu ahlam, wannan kawai sun batu ne na gagan barci ko na wannan ko na mafarki. Amma sannan kuma al-halmu yana zagwa a cikin Qur'ani, ko al-hulmu afwan yana zagwa a cikin Qur'ani da ma'anar idan mutun ya kai balaga yana mafarki har yana ganin abinda kamar yana taka, ko kuma a ce mani yana mafarki ya tashi ya ga kamar mani ya same shi, to ana kiran shi al-hulmu. Allah yake fadi wa iza balaga al-atfalu minkum al-huluma, idan yara suka kai shekara da za su yi mafarki, to Allah yake cewa kaga yazo daga ma'anar mafarki da ma'anar shine abin da mutum zai gani a cikin barci, sannan kuma da yazo da ma'anar cewa idan mutum ya kai shekara ta balaga. Malam yake cewa as-sabtu yawmun ubida was-sibtu na'lun humida was-subtu nabtun wujida fi ma'marin aw saws abs aw sabsabi. Malam yake cewa as-sabtu lafazina as-sabtu da fataha yawmun ubida wata rana ce wadda aka bauta ma. As-sabtu ita ce kawai rana wadda aka sani ɗaya daga cikin ranakun sati, ranar asabar. Amma cewa yawmun ubida an bauta mata, wannan bai tabbata cewa an bauta ma ranar subudu ba. Abin da aka sani kawai ranar subudu rana ce wadda Yahuda suka rike ta a matsayin idi, sannan kuma rana ce wadda halosu Yahudawan suka sa'a ma Allah subhanahu wataala lokacin da Allah subhanahu wataala ya hana su su yi farautar kihi ranar asabar. To sai suka yi dabara shine sai su zo kawai ranar juma'a, sai su zo kai ranar sabudin su ajiye abin kamun kihi, ba kamun za su yi, amma su ɗana tarko kawai daga wannan kihi ya zo ya shiga washegari in sun zo su kama. To kaga rana ce wadda aka saba ma Allah, kuma rana ce da suka rike ta a matsayin idi. Sai malaka cewa wasibtu, lafazi na asibtu kuma da kasara na'alun humida, ta kalimi ne wanda aka yabe shi, ta kalimi na wata jemammiya, ta kalimi na wata wanda ake shiga libi kasashen Larabawa, shine asibtu. Yazo da lafazin asibtu, yazo a hadisi, a hadisin Bashir bin Ma'bad, manzo Allah sallama ya ga wani mutum ya shigo da takalmi cikin makabarta, sai manzo Allah ya ce mushi ya sahiba sibtiyataini, ya kai mai wannan takalma guda biyu na wata alqisibtiyata, ka hudda wannan takalmi naka. Kaga asibtu takalmi ne wanda ake yin shi na wata. Sai malai ya ce wasubtu, shi kuma asubtu nabtun wijida, wani tsoro ne wanda ake samun shi, wanda ake samun shi fi ma'marin, wanda ake shibka shi a cikin gidaje au sabsabi, ko kuma a shibka shi a sahara. Asibtu kenan wani tsoro ne wanda ake shibka shi a cikin gidaje ko a cikin wajen da yake haka ba gida ba, ko wani ƙasa ko wata sahara ko wani kare. Malai yake cewa wa shiddatul harri saham walin nibali qul siham walidi yashamsi suham fi mashriqin aw maghribi. Mala yake cewa wa shiddatul harri, tsananin zafi ka kiraye shi as-saham, shine lafazi as-saham yana nihin tsananin zahi na rana, ko kuma suke cewa shine canza huskan mutum saboda zahi. Idan mutum ya shiga cikin, mutum ya yi jibi ko ya yi zuwa ko ya shiga cikin rana, huskar shi har tana canzawa, to wannan canzawa da za ta yi shine as-saham. Al-Labid bin Rabi'a yake cewa warama da wabira hassafa wa tahayyajat rihu safa al-masarifu su'umuha wa sihamuha. Lafazin as-siham yana nihin shine tsananin zahi, ko canzawa huskar mutum da za ta yi saboda tsananin zahi. Malik ta walin nibal, idan kuma walin nibal game da annibal shine baka, shine kibiya, afwan kai kibiya, idan a kibiya ne malai cika ce as-siham shine kibiya, kamar yadda muka sani wanda ake sawa cikin baka a halbata. Walidi yashamsu, idan saboda hasken rana ne ko kyallin rana ka kira shi as-suham, shi ma lafazi na as-suham, amma suna cewa as-suham shine at-taghayyurun nashi'u min harri shamsi, canzawa da mutun yake saboda yanayin shi ma je zahir rana, shine ake kira as-suham. Sai malai yake cewa fi mashriqin aw maghribi, wannan rana da take hutowa wata take kallawa, sawa'un a gabas ne ko kuma a yamma, ma'ana inda take hutowa ne ko kuma inda take hadawa. Malai yake cewa wa da'watil 'abdi du'a wa di'watil maghrib di'a wa du'watun ma suni'a lil akli waqti talabi. Malai yake cewa wa da'watul 'abdi du'a, addu'a da bawa da zai yi sunanta adda'a, ana cewa da'a da'awatan, yayi kira ko da'a yad'u da'awatan, kinan da'awa, adda'awa shine addu'a. Yake cewa wadi'watul mar'i, dangatuwa da dangan intisabi da ko mutun zai yi shine addu'wa, intisabi da mutun zuwa zai yi zuwa wata magana ko kuma zuwa wani mutun wanda ba mahaifin shi bane amma da ya rike shi a matsayin mahaifi, shine ake cewa addu'wa, shine iddi'a. Ana cewa iddi'a idan mutun ya hadu wata magana wadda kawai dai hadi ne yayi, kawai ba gaskiya bace ko kuma sai a ce wannan iddi'a ne, kawai wannan hadi ne yake, abun ba tabbata bai. Sannan kuma ana kiran al-iddi'a shine mutun ya dangane zuwa wanda ba mahaifin shi ba, wanda ya rike shi ta hanyar tabanni, shine kace na maida ada kafin zuwa musulunci ana yin haka, na maida wani a matsayin dana, to sai da musulunci yazo tukwana musulunci ya bata wannan al-iddi'in, shine ake cewa ad-da'i, shine wanda ya ritsi, wanda yayi tabannin wani ya rike shi a matsayin dan shi. Manzo Allah sallama ya ima Zaidu kafin zuwa musulunci, fa ake ce mushi Zaidu ibn Muhammad, to sai da musulunci yazo Allah yake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyyin, to daga nan aka bata tabanni. bi malika ta wa du'watun, amma lafazin addu'wa da damma masu ni alil akali waqti talabi, abinda aka yi shi saboda a ci abinci waqti talabi, lokacin da ake buƙatar abincin. Addu'wa suke cewa adda'watu ila ta'am, kiran da ake zuwa cin abinci suke cewa al ma'duba, shine ash-shakhs allazi yad'u ila ta'ami, wanda yake kira zuwa a ci abinci shine addu'wa, wanda aka yi shi lil akli, dan a ci waqti talabi, lokacin da ake buƙake neman abincin. Malike cewa ash-sharbu jam'un nudama wa ash-sharbu hazzun qusima wa ash-sharbu fi'lun ulima wa qila ma'ul inabi. Malai yake cewa ash-sharbu da fataha jam'un nudama, jam'i ne na annudama, annudama sune abakan shan wani abu. Amma a wajen Larabawa, musamman mutanen jahiliya, in aka ce annadim ko annudama, shine abokin shan giya, abokin shan giya. Shi yasa ash-sharbu yana daga cikin sunayen giya a wajen Larabawa. To aka ce ash-sharbu to jam'i ne na annudama, abakai, abakai na shan giya ko aboki na shan wani abu, idan aka dauke shi ba a abokin shan giya ba. Wash-shurbu da fataha kuma da kasara, afwan, wash-shurbu da kasara hazzun qusima, rabo ne wanda aka raba, rabo wanda aka hudda ma wani, aka ce ga kasanka. Allah subhanahu wataala yake fadi a cikin alqur'ani, qala hadhihi naqatul laha shurbu, Allah ya ce wannan taguwa, annabi salihu, wannan taguwa ce wadda take da rabo. Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan taguwa ya ware ma samudawa, ya ce yau ku za ku sha ruwa, gobe wannan taguwa za ta sha. Sai ya ce wannan taguwa ce wadda take da wani kasanta daga cikin ruwa. Sai Allah ya ce wala kum shirbu yawm ma'al, sannan kuma kuna da kasanku wanda aka hudda muku ranar da za ku je ku sha wannan ruwa. Shi sa Ibn Malik yake cewa wa kullu hazzun min sharabin shirbu, dukkan wani rabo ko wani kaso daga abin sha to shine ake kira ash-shirbu. Sai Malik yake cewa wash-shurbu fi'lun ulima, wash-shurbu kuma sai ya ce su a fi'lin da aka riga aka sani shine na sharaba ya sharabu, sharaba ya sharabu shurban, a shuru shine fi'lin da aka sani shine tanawulu sharabi, abinda za a sha shi. Sannan ana idlaqin ash-shurbu kuma shine jama'atu sharibin, wanda suka hadu suke shan abin sha, su ma ana kiran su ash-shurbu, kamar yadda Ibn Malik yanzu yayi ishara a cikin al-ilam. Malai ce wa qila ma'ul inabi, wasu kuma sun ce ma'ul inabi shine ruwan inabi kamar giya kenan. Amma abin da yayi inganci shine ash-shurbu, imma ya zamanto daga cikin fi'ili ne wanda aka sani shine fi'ili na ash-shurbu, ko kuma ya zamanto jama'atu sharibin, mutanen da suka hadu suke shan wani abin sha. Malai yake cewa al-khawqu ma qad azuma wal-khilqu hurrun karuma wal-khilqu hurrun karuma wal-khulqu humqul lu'ama faminhu kun dha harabi. Malai yake cewa al-khawqu ma qad azuma shine abin da, al-khawqu shine abin da ya girmama, abin da ya zamanto babba ne, ana kiran shi al-khawqu. Sannan ana kiran al-khawqu al-ardul wasi'a, ƙasa wadda take da yalwa, take da yawa, ana kiranta al-khawqu. Sannan kuma ana kiran al-khawqu shine wanda ya zamanto bashi da tajriba, ko bai yi itiƙanin aikin da yake ba. Ma ya zo a hadisi, manzo Allah yake da yake a cikin hadisin Abi Dharr da yake tambayin manzo Allah wani aikin alkhairi yayi, sai yake cewa kayi aikin alherin da yayi ka taimaka ma wanda bashi da, sai yake cewa to in bana iya, yake cewa tu'inu sani'an, ka taimaka ma wani wanda yake da aiki, wanda yake yin aiki. Aw tasna li akharaq, ko kuma ka taimaka ma, ko ka ima wanda ya zamanto akharaq ne, wanda bai yi itqani aiki shi ba, wanda yana aiki bai iya ba, to ka taimaka mishi ya iya wannan aikin, shine al-khalqu. Malaika ta wal khilqu, al-khilqu kuma hurrun karima, shine bada wanda ya zamanto mai girma shine al-karim. Al-khalqu kawai al-khilqu shine al-karim, mutumin da ya zamanto babban mutum mai karamci ko babban mutum. Wal khulqu kuma al-khulqu humqul lu'ama, shine wawa, shine al-khulqu. Sai malai ce faminhu kun zaharabi, ka zamanto mai tsirewa daga shi wannan wawa kin. Al-khulqu shine al-humqu, suna cewa da al-khulqu da al-humqu wazan wa ma'ana, wajen ma'ana al-khuqu da al-humqu ma'ana ɗaya ce. Sannan kazo wajen wazani, za ka gani wazanin ma ɗaya ne, al-humqu al-khuqu. Malik ta fakun zaharbi, ka zamanto mai tsirewa daga wannan wawaƙin. Malik yake cewa azluka lil mar'i laha wa qishratul 'udi liha wa jam'u lihyatil luha bid-dammi wal kasri hubi. Malik yake cewa azluka lil mar'i, zargin da zaka ima mutun shine allaha. Allaha shine zargi. Kai muka ima mutun zargi, ka zarge shi, to ana kiran shi da allaha. Malik yake cewa wa qishratul 'udi, e bawa na icce kuma, ana kiran shi alliha. Alliha shine ana kiran bawa na icce. Wa jam'u lihyatin, jam'i kuma na lihya, sai a ce mushi luha da fataha. Jam'i na lihya, lihya gemu, ya ce mushi alluha. Bidam'i wal kasri, yana zawa da damma ko kuma da kasa. Zaka iya cewa alluha ko kuma ka ce alluha, a alliha ko alluha. Bidammi wal kasri, da damma ko da kasa, malai ce hubi an su hakan. Ya zo a hadisi manzo Allah sallama yake cewa qassu shawari wa a'afu liha, ku rage gashin baki, wa a'afu alliha, kuma ku cika gemu. Kaga alluha ko alliha sunan gemu ne, ana jam'i ne kai afun na gemu. Kana iya cewa alluha ko alliha. Malai yake cewa al-qasdu jawhu rufida, wal-qistu adulun furida, wal-qustu udun muhtada min arfihi al-mutayyibi. Malai yake cewa al-qasdu jawhu rufida, zalimci ne wanda aka kishi, wanda aka yi rafadin shi. Wal-qistu, al-qistu adulun furida, adalci wanda aka farillanta shi. Wal-qustu, al-qustu kuma udun murtada, wani turare ne, abin yarda, turare ne ma'ana mai daɗi wanda aka yarda da shi. Min arfihi al-mutayyibi, saboda ƙamshin shi al-mutayyibi mai daɗi. Lafazi na al-qustu, al-qustu da fataha shine zalimci, shine zalimci, shine al-jawru ko az-zulmu. Allah yake faɗi a cikin al-Qur'ani, wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hababa, amma kaga su azzalimai sun zamanto kirari, kamar za a hura wutar jahannama da su. Ana cewa qasata qastan, yayi jara jawran, yayi zalimci. Malai yake cewa wal qistu, al qistu kuma adalci, shine al adl. Hal haka nan Allah yake faɗi a cikin Qur'ani, inna Allaha yuhibbu al-muqsitin, Allah yana son masu adalci. Sannan Allah yake faɗi a Qur'ani, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsil mizan, ku cika ma'auni bil qisti, da adalci. Sai malai yake cewa wal qustu, al qustu kuma udun mutada, turaren wuta ne, wanda ake ce ma al-udul hindi, turaren wuta na hindi. Kawai turaren wuta ma ana kiran shi al-ud, al qustu afwan. Malai yace an kiran shi hakan ne min arfihi al-mutayyibi, saboda min arfihi al-mutayyibi, saboda ƙamshin shi mai daɗi. Malai yake cewa min arfihi al-mutayyibi, saboda ƙamshin shi mai daɗi. Ay li ajali ra'ihatihi, al-arfu shine ar-ra'ihatu tayyiba. Malamai sun fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yudkhiluhum al-jannata 'arrafa halahum. Abdullahi ɗan Abbas ya fassara, ai za a sa su aljanna, aljanna da tayyaba halahum, Allah subhanahu wataala ya daɗaɗa musu ita, ya sa ta zamanto ra'ihatta, mai ƙamshi ce. An amso shi ne daga an samu me ake cewa al'arfu, daga al'arfu, kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Imam al-Qurtubi. Malai yake cewa al-arfu rihun tayyib, malai yake cewa al-arfu rihun tayyib, wal-irfu sabrun yundabu, wal-urfu amrun yajibu inda irtikabi dhanbi. Malai yake cewa al-arfu, aka ce al-arfu da fataha rihun tayyib, da iska ce mai dadi ra'iha fayyiba shine al'arfu wal 'irfu sabrun min dabu al'irfu kuma da kasara sabrun min dabu haquri ne wanda aka so a yake na al'irfu da kasara shine sunan haquri ɗaya daga cikin sunayen haquri haquri wanda aka so a yi shi a ɗaya daga cikin mawaka yake cewa ullibani ullibini qaisin akhi raqiyati ma ahsana al'irfa fil musibati kaga ya ma ibn qais abokin ko dan uwan al-raqiyat yake ma ahsana al'irfu mi yafi haquri kyau a cikin lokacin musiba kaga al'irfu shine haquri wal'urfu al'urfu kuma amrun yajibu al'amari ne wanda ya wajaba inda irtikabi dhanbi lokacin da aka aikata wani zunufi al'urfu ana itlaqin shi akan ihsani kyautatawa ana itlaqin shi akan kyautatawa Allah yake cewa khuzil afwa wa amur bil urfi ya rasulullah kai afwa kai rangume sannan kai umarni da abu da yake mai kyau shine kyautatawa sannan kuma al'urfu ana kiran shi da al'ada a wajen malaman fiqh haka ce al'urfu shine wata wani abu da mutane suka saba shi na al'ada kuma ya zama to mai kyau ana kiran shi da al'urfu malaka cewa abu ne jiwa abu ne wanda ya wajaba inda irtikabi dhanbi a lokacin da aka aikata wani zunubi malaka yake cewa limihnatin aw tanuska lijinnatin ullamma wa sha'ru ra'sil limma wa jam'u nasil lumma ma baina shakhsin wa sabi malaka cewa limihnatin ko kace lijinnatin ga lafazin aljinna aljinna shine hauka ullamma kace lamma kenan lafazin aljinun yana zawwa da suna da yana zawwa da me ake cewa da lafazina allamma an aka ce allamma shine hauka kaga aljinna da wasali qasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am yaquluna bihi jinna mala yace wa sha'ru ra'sin gashin kai kuma ka ambace shi da suna limma gashin kai shine limma malamin suke cewa gashi wanda yazo ya huce kunne shine ake kira al-limma shine ake kira al-limma amma in ya huce kunne yazo ya taba kahada ana kiran shi jumma mala yace wa jam'u nasil lumma taron kuma mutane da yawa taron mutane daga suna cewa daga 3 zuwa 10 to ka kirawo su al-lumma ma baina shaksin wasabi tsakanin mutun da kuma yaro a wata nuska ma baina kahalin wasabi tsakanin wanda yake sarmayi da kuma yaro kenan jam'i na mutane ka ce musu al-lumma a cikin wata riwaya tarihiya wanda ake rawaitowa daga littafin tarihi amma riwaya ce wanda bata inganta ba an kawo wani asar ake cewa anna fadimata kharajat fi lummatin min nisaiha nana sayyida fatima yan manzon Allah ta huto a cikin ai kharajat fi lummatin min nisaiha ta huto a cikin wata jama'a daga cikin matan ta mana wannan riwaya ce wanda ɗan shi'a suke kawo ta suke cewa lokacin da Fadima ta ima Abubakar huto tazo tana neman gadanta to riwaya ce da bata inganta ba amma dai kawai ana kawo wannan riwaya wannan lumma din ne dan ayi istishhadi da shi akan cewa al-lumma ana nihin jam'i na mutane malai yake cewa al-masku jildun ya gulam wal-misku min ibil kiram wal-musku bulghatu at-ta'am yakfi al-fata min nashabi malai yake cewa al-masku da fataha jullun ya gulam shine fata wadda aka je mai ta fata ko kuma ka ce kawai fata ta dabbobi shine al-masku he mala yace ya gulam ya kai yaro wal-misku kuma min dibil kiram yana daga turare na manya mala turare dai ma'ruf al-misku shine al-misk wal-musku kuma da damma bulghatut ta'am shine guzuri na abinci shine abin da mutun ya rika kawai dan ya ci ko ya kushi ko yayi rayuwa akan shi wanda wannan abinci malikatu yakfil fatamin nashab ya ishi sarmayi daga yace sai ya tara dukiya mutun ya samu abin da zai ci to ya ishe shi almasku yace almasku shine fata ta dabbobi ko kace fata ana hada ana jam'unta akan musku da kuma musuk ana cewa musuk ko misk musuk ko kuma musuk shine fata yazo a hadisi Ali bin Abi Talib yake cewa hadisin da yake cikin Ibn Majah yake cewa uhudiyat ilayya binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma kana ala firashi laylat uhudiyat ilayya yake cewa illa misku kabshin illa afun illa masku kabshin yake cewa Ali bin Abi Talib yake cewa an kawo diyan manzala lokacin da ya ga Fatima yake cewa an kawo diyan manzan Allah wajen lokacin da aka kawo ta a daren da aka kawo ta a waje na babu komi sai hata ta ragu mana sai kawai hata wanda aka je mai ta aka yi buzu da ita shine yana ne hata ta ragu kaga almasku shine fata mala yake cewa mala adam'i mala yake cewa mala adam'i hajari وَقَلَّ فِيهِ حِجْرِي لَوْ كُنْتُ كَبْنُ حُجْرِي لَضَاعَ مِنِّي أَدَبِي أَوَتَ نُسْكَى الحجر في الثوب الأمام والحجر بالبيت الحرام وحجر ابنه الحمام أمرو قيس العرج أنسكى ناس نسكى لتكي وجنكو يكي تيوى الحجر في الثوب الأمام أنا كتي الحجر تو غبري غبان توفى شين أكي تيما الحجر أما كما إن يزود الحجر alhijru da kasara shine dil baitul haram abinda yake da yake baitul haram shine yake cikin ka'aba ana cewa hijri isma'il yana nan a kewaye a cikin ka'aba ana shiga manzo Allah yake cewa duk wanda yayi sallah a wannan wajen kamar yayi sallah a cikin ka'aba ne to shine alhijru yake cewa hujru amma hujru kuma alam ne shine ibnuhul hama alhujru shine baban ubul qais sai yake cewa baba shine alhujru shine ibnuhu dan shi shine al-humam umru qais al-arabi umru qais na larabawa amma wannan lokacin take wajena yake cewa mala adam'i hajari hawaye ya cika me ake cewa gabana ko kirjina ko ya cika tsakanin hammatata da kuma da haƙarƙarina wa qalla fihi hijri hankali wa qalla fihi hijri hankalina yayi karamci cikin al'amari law kuntu kabunu hujrin da a ci na zamanto kamar dan gidan hujr shine umrul qaisi lada'a minni adabi to da ladabina ya zamanto ya to zauta ya zamanto babu shi to alhijr anan da yake alhijr yana daukan ma'ana alhijr kamar wanda muka sani shine wanda yake jikin ka'aba shine hijr isma'il sannan kuma yana daukan ma'anal ala idlakin shi akan hankali Allah yake fadi hal fi zalika qasamul ladhi hijr hal fi zalika qasamul ladhi hijr sannan kuma ana idlakin shi akan suke cewa al-unsal faras shine tamatan zaki wannan doki afwan doki mace ana kiranta al-hijr kamar yadda Ibn Malik ya ishara a cikin ilam malai yake cewa as-saqtu saljun qada'a wa siqtu ma tarmil magha wa suqtu zandun qadwara fi daw'ihi wal gaihabi mala yake cewa as-sabtu saljun qada'a as-sabtu da fataha shine kankara wadda ta bujurto a qada'a ai itara da ko zahara was-sabtu as-sabtu kuma ma tarmil magha as-sabtu abinda mutun yake yayi jiwa da shi a kuma yake so ya ci kamar suke cewa abu inda mutun kai jiwa kuma ka samu abinda kai jiwa to inda ka cimma guri ka kashe shi abu kuma ka same shi a daidai da kaiso to shine ake ce ma as-siqtu as-suqtu kuma da fataha da damma afwan zandun qadwara shine gargoshi ko ka ce wuta wadda aka hura ta gargoshi wadda aka hura fi daw'ihi a cikin daw'ihi a cikin wannan ne ake cewa a cikin haske wal gaihabi ko kuma a cikin duhu in aka hura wuta zandun gargoshi mala yake cewa ul salasatun fi sarra wa qirratun fi sirra wa khirqatun fi surra mashdudatun min dhahabi malam yake cewa qul thalathatun fi sagha, malam yace a ga kace as sagha shine kai idlaqin shi ga mutane guda uku, ko kuma kace kawai wata jama'a ta mutane ka kira su as sagha, ai as sulla shine jama'a ko mutane. Allah kai ya ce Qur'ani sullatun min al awwali wa qirratun, qirra shine sanyi mai tsanani, to sanyi mai tsanani sannan ana kuma ana yana zawa da ma'anar sirra, as-sirra shi ma dai sanyi mai tsanani ko kuma wani dare da yake da sanyi mai tsanani. Wa khilqatun fi surra, khilqa kuma shine tsumma fi surra, tsumma wanda aka darme ko aka darme aka lullube wani abu a cikin shi ta kira shi surra, mashdudatun min zahabi, wanda aka darme shi daga zinariya, ma'ana tsumma wanda ake kulle wani abu ana kiran shi da suna as-surra, as-surra ko kuma abinda aka lullube wani abu da shi, tsumman da aka lullube wani abu da shi ko aka koye wani abu ko aka lullube ko kudi shine ka kira shi da sunan as-surra. Malam yake cewa al-ushbu yud'a bil kala wa lil hirasati al kila wa jam'u kulliyatun kula li kulli hayyin dhi abi, malam yake cewa al-ushbu yud'a bil kala, al-ushbu shine ciyawa ana kiranta da al-kala, wa lil hirasati idan kuma na gadi ne ko na tsaro sai ka ce al-kila, wa jam'u kulliyatun, jam'i na al-kulliya shine kula, kulliya shine kamar oda ta jikin mutum, to jam'un ta shine kula, sai ce li kulli hayyin dhi abi, ga dukkan wani rayayye wanda yake da mahaifi, ma'ana kawai so yake ce ga dukkan mutum ya shine yake yana da oda kulliya. Malam yace al-ushbu, al-ushbu shine ya kawo shi da ma'ana al-kula, amma ibn malik yace al-kula mahmuz shine ake kira al-kala, afwan al-kala mahmuz shine ake kira da oda al-kala'u ko al-kala'u, walil hirasa shi ma na hirasa na abun da shahi gadi ko tsaro shi ma al-kala'u ne mamdud, sai kace al-kala'u yazo a cikin al-qur'ani qul man yakla'ukum bil-layli wannan har minan rahman, Allah ke tambaya wane ne yake gadin ku ko yake tsare ku da dare da rana ko wanda zai iya kare mu daga al'amarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam yace jam'u kulliyatun kula li kulli hayyin dhi abi, malam yake cewa al-jaddu walidul abi wal jiddu diddul la'ibi wal jiddu 'inda al-arabi al-bi'u dhatul kharabi, malam yake cewa al-jaddu, al-jaddu shine walidul abi, baban mahaifi shine kaka kenan ko da muka sani al-jaddu, sai ce wal jiddu shi kuma al-jiddu diddul la'ibi kishiyar wasa, menene kishiyar wasa, ijtihadi ko kokari, to shine al-jiddu, wal jiddu, al-jiddu kuma a wajen larabawa al-bi'u dhatul kharabi shine tsohuwar rijiya ita ce ake kira al-jiddu. Malam yace al-jaddu shine walidul abi kamar yadda muka sani, sannan ana idlaqin girma da matsayi ko al-jalalatu wal azama, al-jalalatu wal azama ana kiran shi da suna al-jaddu, Allah ya ce wa innahu ta'ala jaddu rabbina, wal jiddu shi ma al-la'ib a afun diddul la'ib kamar yadda yace kishiyar wasa shine kokari ko ijtihadi. Yazo a hadisin Abi Hurairah da yake cikin sunan Imam Tirmidhi, manzo Allah ke cewa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, yake cewa abubuwa guda uku gasken su gaske ne, yake cewa wasan su ma kuma gaske ne, abubuwa guda uku wanda in mutun yayi su da gaske to da gaske ne, in ma mutun yayi su da wasa to kuma da gaske ne, sai ke cewa akwai saki, akwai annikahu azumi da saki da kome, ko da wasa mutum yace ya saki matar shi to in dai a cikin hankalin shi ke babu wani uzuri to kawai ta saki ya ce ba ai wasa ne nake yi, kaga al-jiddu, wal jiddu kuma shine kamar yanda malam yace al-bi'u zatul kharab shine me yake cewa rijiya tsohuwa, sannan ana idlaqin al-jiddu, al-jiddu ana idlaqin shine gehen teku, gehen teku ana idlaqin shi al-jiddu, kamar yadda aka samu sunan gari ake ce ma jidda ko jidda sun ce daga judda ne shine gwan abin ita ma dan tana gehen teku ne aka ambace ta da suna aljidda malaiku cewa jariyatun ihdal jawar wa masdar lijari aljuwar wa raf'u sautin aljuwar min waj'in aw karabi malai yace jariyatun lafazi na jariya ihdal jawar ɗaya daga cikin kuyangu ne baiwa ana kiranta aljariya malamai suka ce abin da yasa aka ambace ta jariya saboda ita kullum tana shagalta da imam mai gidanta hidima kawo wannan mai da wannan dauko wannan daho wannan da shi yasa aka ambace ta jariya saboda tana gudana cikin hidimin mai gidanta sannan ana kiran aljirjiruwa as-sufun ana kiran su aljawari saboda su ma suna gudana a cikin ruwa Allah ke fadi wa min ayatihi aljawari fil bahri kal alam daga cikin ayoyin ubangiji Allah yake cewa shine a gudanar jirgiruwa da yake a cikin ruwa kamar dutse malai yake cewa wa masdar aljar masdar kuma na aljar shine makwabci sai ka ce aljiwar aljiwar shine almujawara makwabtaka shine makwabtaka kenan shine aljiwar sannan kuma yana zawwa da almujawara malai yake cewa wa masda wa raf'u sautin wa raf'u sautin aljuar daga sauti shine mutun yayi kura ko ya daga sautin shi saboda cutuwa da yayi ko saboda wahala da sha yayi kara to wannan karan ana kiran shi aljuar ko kace aljuar kama as-su'al Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi game da yan wuta hatta idza akhazna mutawfihim bil adhabi idahum yaj'arun Allah ta hasi lokacin da muka kama mani'imta daga cikin su wanda suka kan gari ma Allah to in shin sha wahala yake ji suna kururuwa suna daga sauti saboda wahala a cikin huta ya Allah ka tala taj'u al-yawma innakum min la tusaw a malaiku ta min waj'in aw karabi wannan daga sauti da mutun zai yi yayi kururuwa yayi kara ta hanyar ciwo ne yayi aw karabi ko kuma saboda bakin ciki ai malamai suka ce aljawar yana zagwa kamar na jariya yana zagwa aljawari yana zagwa kuma aljawar kana iya hazf na ya'u kace aljawar kana iya kuma tabbatar da ya'un kace aljiwar kamar yanda hakan ya tabbata ɗaya daga cikin qira'o'i na alqur'ani qira'al ibn kasir da yake kabirul muta'al ya karanta kabirul muta'ali malai yake cewa وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتاة وعمرت أرضك بعد الخراب ما لا يكي تيوا وداره قد عمرت ما لا يتي جدنش قد عمرت يا رايش عمارة يا رايش رايوا كما يا جنا والنجدن يا جناشي هيكي تيوا وعمرت نفس الفتاة nafsul fataran mutun ko ran sarmayi amirat Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ta ya rayu shekaru masu yawa wa amurat arduka sannan kuma ya gaya gonar shi ba'dal kharabi bayan da ta zamanto ta lalace ta mutu al'amru in yi zamanto al'amru da fataha shine gina gida gidan da ya zama wajen da ya zamanto kan gona sai aka zo aka gina shi aka yi wannan sai a ce to amara darahu ya gina wannan gida nashi amma in ya zamanto da amira al'amira kuma shine wanda ya rayu shekaru masu tsawo ai man asha dawilan wanda ya rayu shekaru masu tsawo ko ya rayu wasu shekaru Allah ya faɗa cikin alqurani wa man nu'ammiruhu nankusu ko nunakkisuhu fil khalqi Allah ya ce wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umrihi illa fi kitab amma kuma amura kuma shine raya kamar gona da ta zamanto ta mutu sai mutun ya raya ta yayi shibka ko ya gyara ta dan ayi shibka shine wani mawaki ibnul hubab yake cewa ila ardul hubabi naqaltu ahli li na'muraha wa ma amurat zamanan yake cewa izuwa garin hubab na kai iyalina li na'muraha dan mu je mu gyara wannan asal wa ma amurat zamanan ba raya ta ba lokaci mai tsawo tana nan an barta ta lalace malai yake cewa malik cewa dayhu shahirunul hamam wal maut qul fihi himam wa ala man jaa al humam ala fatam muntasibi. Malik yake cewa dayhu shahirunul hamam tsuntsu wanda aka sani wanda ya zamanto sananne shine al hamam ko kurtiya al hamam wal maut qul fihi al himam amma mutuwa ka ambace shi ta kira shi da sunan himam yake ta wa alaman ja'alu amma al humam bil fataha alam ni yazo ga sunan ala fatan muntasibi wani sarmayi da yake da nasaba shine al humam al himam shine mutuwa mutuwa ana ambatanta da al himam khansa take cewa qatalna umayra ibn al humam wa rahbahu wa jam'uhum hatta an-nisa al hawamila kina al himam shine mutuwa mala yake cewa jama'atun nasil mala wa qul awanihim mila wa lubsuhum hiya al mula min abqarin muhadhabi mala yake cewa jama'atun nasil mala yake cewa jama'a ta mutane ka kira ta al mala kinan jama'a ta mutane amma al mala sune ashraful qawmi kamar da yake wadi masu daraja daga cikin mutane kamar yadda yake Qur'ani qala al mala'u alladhina istakbaru masu daraja daga cikin su wanda suka yi ramanka kinan al mala'u ashraful qawmi wa qul awanihim mila mala yace kace makayun su almila ya cika kinan almila shine cika abu ana cewa mal'an wa mal'atun wa mil'atun shine almila shine cika ana cewa mil'an makai ya cika ko an wani gida ne da mutane ya cika da mutane walubsuhum hiya almula mala yace walubsuhum rigarsu kuma da suke sawa shine almula almula shine riga da aka kera ta dibash ko kuma wata shunhuda mai tabshi wadda aka yi mata ado ita ce ake cewa almula shi ita ce al-abqari yazo a hadisi Umar yake cewa innahu kana yasjudu ala abqariyin ya zama mutum yana sujuda ala abqariyin akan wata shunhuda wadda aka yi mata ado kenan shine almula mala yake cewa ash-shaklu aynul misli wash-shaklu husnud dalli wash-shaklu qaydul ghulli makhafatu tawassubi mala yake cewa ash-shaklu aynul misli ash-shaklu shi da fataha shine ash-shabahu wal misl shine kama da kuma kamantacewa kace shakali ka shaklihi kamata kama shi ko kace ina kama da shi shi yasa malamai suke cewa abun ma da ake kira shi ake kira mushkila saboda kamar ka sa wani abu da yayi kama da juna wanda kuma ta hanyar kuskure abu ne abubuwa ne wanda suka rikice maka suka maka kama da juna sai a aikace ashkala alayyal amr wannan abun ya rikice mun na kasa ganewa kamar sun yi kama da juna to na kasa gane wanne ne daidai sai shine ce aynul misli shine ashkalu shine aynul misli washiklu husnud dalli ashiklu kuma shine husnud dalli can mai ake cewa can nuni ko kace can kama addalli kalma ce wadda ake amfani wajen sifar ta mace wadda ake so a ce tana da kama kaza ko doguwa ce ko me kaza to shine ashiklu washiklu qaidul ghulli ashiklu kuma qaidul ghulli shine dabaibayi wanda ake dar mai dabbobi a sa musu dan kasare shine ashukulu he shine mala yake cewa makhafatu tawassubi wanda ake dar mai dabbobi ko ake dar mai alghullu dan kan he ce makhafatu tawassubi saboda tsoran kayyaje ya tsire at tawassub shine kayya bagayet ya tsire mala yake cewa متصل الغمل الرقاق وفي مسيل الماء رقاق والخبز إرق الرقاق يقال عند العربي مالك توا متصل الغمل الرقاق muttasilu ghamli ghayri wanda ya hadu da juna kace mishi al-raqaq suna cewa al-ghamlu al-muttasila to shine riran wanda ya hadu da juna ko kuma as-sakharatu ko kuma as-sahara afwan ko kuma as-sahara ana kiranta ita ma al-raqaq ko kuma al-ardu al-mustawiya al-layyina wata kasa wadda ta daidaitu wadda kuma take da tabshin rere to ita ma ana kiranta al-raqaq simali yace wa fi masilil ma al-riqaq amma wajen magudanar ruwa ka kira shi al-riqaq al-riqaq suke cewa shine gehen ruwa inda kasa za ta taru kamar inda in korama ta koho ruwa to inda za a zo kuma a tako ga ruwa ga kuma rere a hade shine ake cewa al-riqaq yace wal khubzu irqa riqaq gurasa wala ta zamanto me wala ta zamanto mara kabri dace ake kira al-riqaq mala yace yuqalu inda al-arabi a wajen larabawa ana kiranta gurasa in ta zamanto batta da kabri ana kiranta al-riqaq ay al-khubzu al-raqiq gurasa wadda ta zamanto batta da kabri ana kiranta al-riqaq in a wajen larabawa shi yasa jarir yake cewa tukallifni ma'ishata ala zaidin wa mali bi ruqaqi wa bisinabi wa mali bi ruqaq al-ruqaq shine gurasa wadda batta da kabri malam yake cewa su'uri laysin qamma wa ra'su thawrin qimma aw ta nuskha wa ra'su qawdin qimma بكسري هاي كتشا والقمة مزبلة للخشب كل القشب أو تنسكا سؤر ليسن سورا زاكي أبن زاكي يتي سورا أنا كرنشي قمة وكما أبن ماد زاكي يكاما أنا كرنشي قمة هكا نسكي تشوا سورا دبوبي أبن دبوبي سكشا سكي سورا شما أنا كرنشي قمة ورأس سورا كان يعني تشوا kan zaki ko warasu qaudin ko kan wani a sarmayi daga cikin raqumi ana kiran shi ma qamma suke cewa alqamma alqimma aful qimma qimma suke cewa a'la min kulli shay dukkan abin da ya daukaka ana kiran shi qimma zaka yi ana cewa yana da qimma ma'ana yana da matsayi ya daukaka kinan alqimma shine dukkan abin da ya daukaka min kulli shay a'la daga dukkan komai saman shi ana kiran shi qimma mala yace bi kasriya dikenan bi kasriya da kasara yace amma al-umma da damma mala yace mazbalatul khashabi shine shara ko kace jibji na al-qashab shine dukkan abin da aka jewa ba a yin amfani da shi ba a san shi ko kuma lil-qashab idan zaman to bi kha'un al-khashab shine wanda za a je a zuba da ciyawa ko a zuba itatuwa shine al-umma shi yasa suke cewa kan ake kiran shi al-qumama shine al-mazbala shara ko abin da aka zubda ba a san shi ana kiran shi al-qumama mala yake cewa la tarkana lis-salli wala talud bis-silli wahdar ta'ama sulli wan hadluhu dal-mukhtabi a wata nuska yake cewa as-sallu sautun bayyinun wasillu hanshul layyinun wasullu lahmun muntinun tubikha aw lam yatbi as-sallu bil fathi sautun bayyinun as-sallu shine sauti da ya bayyana kawai karan da mutun zai yi ko wani daga murya da kuruwa to shine ake kira as-sallu amma as-sillu da kasara shine hanshul layyinun matijiya karama irin wannan bakaken mabaqaken matijiya karama suke cewa wadda batta da dahi ita ce ake kira as-sallu shi yasa yace hanshul layyin matijiya sassauka wadda batta da dahi wadda batta da cutarwa da yawa wadda galibi ana samun ta a waje da yake da rere sai yake cewa wasullu kuma as-sullu lahmun muntinu as-sullu nama mai wari naman dejin kirta ya lalace ana kiran shi as-sullu suke cewa kai abinci ma in ya lalace ya jinkirta yake wari to shi ma ana kiran shi as-sullu shine ma yace dubi ka aulam yadibi an dafa shi ko ba a dafa shi ba in dai ya lalace ya wasa aiki yana wari to shine as-sullu amma a wannan nuskar take waje na yi malaki cewa la tarkanan lisalli asalli sannan kuma ana idlakan shi akan suke cewa abuga qarhi akan qarhi mana kamar irin wanda suke aiki a irin makera ana buga qarhi ana qarhi yana bugan qarhi to wannan sautin ana kiran shi ma asallu shine mala ce kakka karkata zuwa asallu wanda yake buga qarhi akan qarhi kamar irin wanda suke yin kira ka aje wannan qarhin ko ka aje wannan aje ya buga maka bai sani ba sai ce wala ta ludbi salli sannan kakka faku zuwa asilli shine matijiya kamar yanda muka ce ko kuma suna ana idlakin shi ma akan arrajudul makir mutumin da ya zamanto yana da makirci ana kiran shi asilli sai ya ce wahdan ta'amu sulli sannan ka kiyaye cin abincin da ya zamanto ya jinkirta sai ya ce wani haqnuhudal muqtabi sannan ka yi ciratuwa irin ciratuwa wanda yake tashi da gaugawa malam yake cewa zabiyun kahilun qala wal khamru qul fihi tila wa quliyatun min qula jidul fatal muhaddabi aw al mudhahabi malam yake cewa zabiyun kahilun qala dan barewa ka ambace shi da sunan aqala suna cewa aqala shine dan barewa wanda ta fara aihuwar shi wanda ta fara aihuwar shi ne ake kira aqala sannan kuma ana kiran shi da algazal matan ta kuma sai a kira ta algazala idan kuma ya girma yayi ƙarfi sai a kira shi shazal dan barewa kenan sai ce wal khamru qul fihi tila giya kuma ka ce mata aqtila aqtila yana daga cikin sunayen giya ana ce mata aqtila sai malai yace wa quliyatun min qula quliyatun kuma daga aqtula aqtula shine aqdul unq shine wadin wuya ko kuma wuyan ma kanshi ana kiran shi aqtula shine malai yake cewa jidul fatal al mudhahabi shine wuyan sarmayi wanda yake da dabi'u masu kyau ko wanda yake da al mudhahab wanda yake da tarbiya kaga al jidu shine aqtula malai yake cewa shajjatu ra'sin amma tud'a wa qalu imma li ni'matin wa umma min ajamin wa awabi malai yake cewa shajjatu ra'sin ciwo wanda aka ji ma mutum akai rauni wanda aka ji ma mutum ko wani rotsi da aka yi mishi ana kiran shi da suna amma al shajju da ma arza asali shine ciwo yazo a hadisin Anas yake cewa shujja rasul nabi sallallahu alaihi wasallama fi Uhud yake cewa an ji ma manzo Allah ciwo a yakin Uhud an ji mishi ciwo to amma wannan shine rauni wanda yake da a cikin kai shine ake kiran shi al amma ko kuma suka ce rauni wanda aka ji ma mutum a huska shi ma ana kiran shi amma malaka ta wa qalu imma suna cewa imma sai ce amma li ni'matin an ni'ima ana kiranta da suna imma malaka yake cewa wa ummatin da ana cewa kuma umma jama'a sai kita wannan jama'al min ajamin wa arabi larabawa ne ko inda ba larabawa ba al'imma ana kira ni'ima da al'imma sannan kuma ana kira da al'imma da al'umma ko al'imamu duka daga cikin wannan aka samu malai yake cewa ammal ghazalu farrasha wal hablu lidalwi ghisha wa baghlu mali nuhusha li hakimin mustaklabi malai yake cewa ammal ghazalu amma kaga dan barewa ka kira shi da sunan arrasha ɗaya daga cikin sunayen dan barewa sai ka ce wa wal hablu lidalwi igiya ta guga wanda ake janyo ruwa daga cikin rija wannan igiyar sunanta arrisha sai ce wa bazlu mali nurusha ba da kuma dukiya ga wani hakimci ne ga wani mai hukumci mustaklab wanda yake da ɗabi'a irin ta kare ka kira ta da suna arusha ai arusha mina rishwa shine cin hanci ko shine yace to wai bada dukiya ga wani wanda yake almustaklab shine suka ce wanda yake da sifa ta kare suke cewa shine kawai mutumin da zai ringa maka hidima duk abin da kace kawai indai kawai ka bashi kudi to koda abun ba na gaskiya bane kawai ya maka shine ce di hakimin mustaklabi ga wanda yake da mai hukunci wanda yake da dabi'a irin ta kauye mali yake cewa habbul qaranfulu zajaj wa zujjil ramahiz zajaj walil qawarir zujaj wa huwa sari'ul aqabi mali yake cewa habbul qaranful al qaranful mun san shi ko qaranfan to wannan kwayar tashi ana kiranta az-zajaj sai ke cewa wa zujjil ramahi shine hakori na mashi ko mashi yana da wasu hakora a ƙarshe da ake yi a kote-kote da ake yin su to wannan hakoran sunan shi az-zijaj sai mali ya ce walil qawariri amma kwalabe kwalba ko kuma madibi ka kira shi az-zijaj kenan da damma shine az-zijaj wai ce yake cewa huwa sari'ul aqabi shi yana da saurin hashewa saurin lalacewa Allah yake cewa Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamiskatin fiha kamisbahin fika mathalu nurihi fiha misbah yake cewa al misbahu fi zujaja haka nan azujaj ka anna ko kamun duri azujaj shine to ko madibi ko kuma wata kwalba haka nan midaliya yake cewa haihata yartaibu zujazu idan faa wa yaudu shayban wa yaudu shaykhan fi shababil furhadi yake cewa ayyayi nisa ma madibi idan ya hushe ya dawo daidai ko kuma tsoho wanda ya kai shekara ya tsoho ya dawo ya zamanto a matsayin sarmai to kaga az-zujaj shine ko kwalba ko kuma madibi mala yake cewa kunasatul baitil laqa والزحف للحرب اللقاء وانت احرقت اللقاء من عسل باللهب ما لا yake cewa kunasat albayti sharar gida ko kace sharar daki ana kiranta allaka allaka suke cewa allaka asalin shi shine asalin kalmar shine abinda aka yi jiwa da shi abinda aka yi watsi da shi ba buƙatar shine allaka daga baya kuma kawai sai ake talaka shi aka dukkan wani abu wanda aka zubda shi wanda aka ba bukata shi kaga shara ma saboda an kwashe shara za a je a zubda ta sai ake ambata ta allaka sai mala yake cewa wazahfu lil harbi gudu kuma ko juya baya a tsere da gudu na yaki sunan shi allika 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 ko kawai haduwa shine haduwa da maki haduwa da abokan gaba ko kuma haduwa irin ta yaki ana kiran shi alliqa mala yace wa anta haraqta alluqa kai ne ka kona alluqa alluqa shine zumuwa in aka kona ta to wannan ruwan nata din aka kona ta shine ake kira alluqa shine timala yace min asalin billahabi na daga zumuwa wanda aka kona ta da wuta mai ci wai take kamawa az-zahf shine juya baya a in ana yaki mutun ya tsere Allah ke faɗa cikin Al-Qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar amma yana daga cikin abin da aka haramta a cikin musulunci manzo Allah ke tana daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakawa yake cewa at-tawalli yawmaz zahf shine tserewa da juya baya in aka hadu da abokan gaba shi yasa Allah ke cewa in aka hadu da abokan gaba Allah ke cewa idza laqitumul ladzina idza laqitu idan kuka hadu da kafiri Allah ke cewa fasbutu to ku tabbata sai manzo Allah wai Allah mai yake cewa wanda kaga ya tsere an yaye mu sai dai wanda zai ja da baya dan ya shirya ya saki dawowa ya kara daukan shiri amma in dai ba wannan ba to wannan yana daga cikin abin da aka haramta a cikin shari'a kenan shine al-liqa mala yake cewa al-humatu ismul manna wal-imtinanul minna wal-quwwatu ismul munna wa hiya dalilul ghalabi mala yake cewa alhumatu ismul manna almannatu mala yake cewa ismul manna almanna shine alhuma alhuma shine kaman masasara da muka sani alhumatu yake cewa walimtinanu amma alimtinanu shine kamar kyauta ko kuma wata baiwa ana kiranta minna Allah yake faɗi a cikin Al-Qur'ani laqad manna Allahu 'alal mu'minina idza basafihim rasulan min anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala ya ima mu'minai a kyauta ko baiwa da ya aiko manzo Allah daga cikin su. Wal quwwatu ismul munna, amma sunan al quwwa qazfi ana kiran shi al munna. Al munna hima lati wa huwa dalilul ghadabi, dalilul ghadabi, dalilul ghalabi afwan, wa huwa dalilul ghadabi, shi qazfi alama ce ta rinjaye. Hausawa ma suke cewa alamun qarhi yana tare ga me, ga me kiba ko to qarhi alama ce ta rinjaye inji malam. Mala yake cewa al-matnu lil-mar'i al-qara wa nuzulu dhayfin al-qira wa jam'u qaryatin qura ka makkatin wa yathribi. Mala yake cewa al-matnu lil-mar'i, mala yake cewa baya na mutum ana kiran shi da al-qara wa nuzulu dhayfin al-qira, amma abinci da ake yi na sabkab bako ana kiran shi al-qira. Wa jam'u qaryatin, jam'i kuma na al-qarya shine gari ko wani ƙauye ana kiran shi qura, hima da yace kamar makkatin wa yathribi, kamar makka ko madina ana kiran su al-qura. Allah ke faɗi wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Al-matnu shine al-qara, afwan al-qara suke cewa baya na mutum ko kuma baya ko na dabba ana kiran shi al-qara. Amma al-qira kuma kamar yadda muka sani shine abinci na sabkar garar bako, shine al-qira. Al-qura kuma jam'i na al-qarya ana ce al-qura. Mala yake cewa az-zulmu ko rihul habibi zalmu wa fi ni'ami zulmu fahlun wa amma az-zulmu faljawu min dhi ghadabi. Mala yake cewa riqul habibi, miyau ko kace yawo na masoyi ana kiran shi az-zulmu. Az-zulmu shine yawo wanda yake kan haƙori, ma'ul asnan suke cewa shine ake kira az-zulmu. Sai yace amma wa fi ni'am, amma in jimuna, namijin jimuna ka kirawo shi az-zulmu, az-zulmu ka kira shi az-zulmu. Amma dai suka ce abin da ake kira namijin jimuna shine az-zalim, az-zalim kenan ba az-zulmu ba. Fahlu shine namiji daga ciki, yace ko kace dan sarmayi na namijin jimuna. Yace wa amma az-zulmu, amma zulmu bil fa'bidamma, yake cewa faljawu min dhi ghadabi, zalimci ga wani ga ma'abocin hushi wanda ya hushe zalimci. Kaga az-zulmu wannan zalimci ne da muka sani. Ya bunayya la tushriku billahi inna ash-shirka la zulmun azim. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama. Az-zulmu kenan zalimci. Mala yake cewa al-qatu ghaythun saqib, al-qatu ghaythun saqib. Mala yake cewa al-qatu, lokaci yayi to insha Allah bari mu tsaya, an ce lokaci yayi wanda aka bada duk da ma na ga amma ƙare da time. To abin da yasa muka dan yi sauki dai gaskiya mun yi tsammanin ba a ƙare ba da wuri saboda abubuwan da aka rubuta, to kuma dan dai an tsallake wannan sharhin saboda ka aje lokacin ya kasa isa. To shine yasa insha Allah ta'ala kenan sai mu dakata, in muka dawo insha Allah kuma sai a yi da sa lalla ba ma sai mun kai la'asaba ba, zai kai la'asaba insha Allah ta'ala. Abinda muka yi dai Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.